Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin hantsi na yau Litinin 27 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa ana gudanar da shirye-shiryen wayar da kai akan sauyin yanayi da kwararren hamada a arewacin ƙasar Kamaru. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa na Nasiru Adamu Elu Kaya. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin shin kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta samu tarba daga yara 'yan makaranta masu rawa da makaɗa yayin da ta isa ƙasar Ghana jiya Lahadi don fara ziyarar mako guda a Afirka da nufin faɗaɗa dangantakar Amurka yayin da ake gasa kan makomar nahiyar a duniya. Harris ta ce muna sa ran wannan ziyara za ta ƙara jaddada wannan daɗaɗɗiya kuma muhimmiyar dangantaka da ƙawance tsakanin mutanen Amurka da waɗanda ke zaune a wannan nahiyar. Yara sun yi ta murna tare da daga tutocin Ghana da Amurka a lokacin da ta fito daga jirginta bayan shafa tsahon dare da ta yi tana tafiya a jirgin. Ta yi murmushi tare da ɗora hannu a zuciyarta yayin da take wuce masu rawa. Iran ta yi Allah wa daida harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan dakarunta da ke da alaka da Iran a Siriya, wanda rahotanni suka ce sun kashe mutane 19, wanda Amurka ta ce ta kai harin ne bayan wani mummunan hari da jirage marasa matuka suka kai kan dakarun Amurka. Da yammacin ranar Asabar, ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi Allah wa daida harin ta'addancin da sojojin Amurka suka kai kan fararen hula a yankin Da'ir el-Zur da ke gabashin ƙasar Siriya. Washington ta ce ta kaddamar da hare-haren ramuwar gayyen ne bayan da aka kashe wani ba Amurka dan kwangila, aka kuma raunata wani dan kwangila da jami'an sojan ta 5 ta hanyar wani jirgi mara matuki na Iran wanda ya kai hari a sansanin kawance da Amurka ke jagoranta a Siriya a ranar Alhamis da ta wuce. Kasar Turkmenistan mai arzikin iskar gas ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na farko a jiya Lahadi, tambayan da 'yan gidan da ke mulkin kasar suka dada matsi wannan kasa ta yankin tsakiyar Asiya gam, wadda ba ta lamunta da adawar siyasa ko 'yancin 'yan jarida. An rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 7 na yamma a cewar hukumar zaɓe, inda aka kiyasta yawan jama'ar da suka fito kada ƙuri'a ya kai kashi 91.12 cikin 100 na kusan masu jefa ƙuri'a miliyan 3.5. Sabon shugaban ƙasar ya karɓi mulki ne bayan da ya gaji sarauta a watan Maris na 2022. Zaben na gudana ne bayan soke majalisar dattawan ƙasar tare da kafa hukumar ƙoli. Wannan tsohuwar jamhuriyar Soviet ɗin na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi danniya rufa-rufa, kuma ba a san cikakken yadda gwamnati ke yanke shawarar ta yau da kullum ba.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniyar. Mujami'ar Evangelical Lutheran da ke yankin Adamawa ta ƙasar Kamaru ta kwatanta kare halittu da muhalli a matsayin sadaukarwa da kuma kyawawan ɗabi'u. Akan wannan batu ne kuma ake gudanar da shirye-shiryen wayar da kan al'umma a game da sauyin yanayi da kuma yaki da kwararowar hamada a arewacin ƙasar Kamaru. Wakilinmu Muhammad Rabiu Damba ya haɗa mana rahoto akan haka.
A cikin aikinta na yin bishara, Tocin Evangelical Lutheran na Kamaru mai ejikotar ma'aikata na makiyaya a Ngaundere ya riga ya haɗa kariyar yanayi a 'yan shekaru da suka gabata. Reverend Dr. Baigele Jean ya ce,
"Nous avons tous observé le changement climatique."
Canjin yanayi abu ne wanda yake ƙarara a zahiri kowa na gani. Saboda haka muke kiran wato al'umma da kowa ya san tai. Amma san wato ta daura ma agwanmu zane mu yaki wannan al'amari na sanjin yanayi wanda ya samu
gaba entretenir notre environnement qui continue à se dégrader.
Domin cimma wannan aikin kare muhalli na ALC wanda ya kai mataki na biyu daga shekarar 2012 zuwa ƙarshen 2022, shi ma yana da hannu a cikin waɗannan ayyukan bayar da shawarwari da fafutuka tare da hukumomi domin yaki da sauyin yanayi, inganta iya aiki, karbuwa da juriya ga waɗanda suka bada gaskiya da sauransu ta fuskar imuwa da damuwa da yanayi. A ƙarshe, an samu bullar makamashin da za a iya sabuntawa da ingantacciyar murhu a tsakanin mazauna domin tashe-tashen hankulan da muhallin su ke ciki.
Nous avons les variations de pluie qui ne sont plus
kullura za ku ga cewa akwai sanjin yanayi duban yanda wato lokacin ruwa yake sakewa har ya kai ga wato manoma ba su iya ainihin tuna lokacin da za su fara aikin su, sannan kuma a wani lokacin ne wato za a iya a girbi amfanin gona, wani abu wanda yake haddasa rashin wadataccen abinci a wannan yanki namu, wanda kuma yake sa kin kasuwannin mu wato farashin abinci suna
notre terre de la bonne manière.
Kare muhallinmu dole ne ya zama kalubalen da ba zai iya barin addini ma a baya ba. Ta hanyar yin rajista cikin wannan rajistan, Churchin Evangelical Lutheran na Kamaru ya shiga cikin tsarin gwamnati wanda zai so a maida miliyan 12 na sare dazuzzuka da lalacewa kafin 2030 a matsayin wani bangare na shirin kalubalen bon, wanda shine muhimmin alkawarin da aka yi kawo yanzu ga kogin Congo, yankin da ke da dimbin nau'in tsiro wanda dazuzzukan dajin ya kasance na biyu a duniya baki daya, taimakawa al'ummar yankin domin bunƙasa ta hanya ce da ta dace da kuma inganta juriya ga sauyin yanayi, inji Mr. Hele Pierre, ministan muhalli da kare yanayi. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan ga wandar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Kasar Honduras ta kulla hurdar diplomasiya da kasar Sin a jiya Lahadi, bayan da ta katse hurdar da ke tsakaninta da kasar Taiwan wadda ke dada zama saniyar ware, kuma yanzu kasashe 13 ne kawai suka amince da kasar. Ministocin harkokin wajen Sin da Honduras sun rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa a birnin Beijing, matakin da ma'aikatar harkokin wajen Sin ta yaba da cewa zaɓi ne mai kyau. Wannan nasarar da Sin ta samu a diflomasiyance ta zo ne a daidai lokacin da ake samun takun saka tsakanin Beijing da Amurka, ciki har da yadda Sin ke ƙara tabbatar da tasirinta a yankin Taiwan mai cin gashin kansa, wanda ke nuni da ƙaruwar tasirin China a yankin Latin Amurka. Daga ƙarshe, ‘yan Cuba sun dunguma zuwa rumfunan zaɓe jiya Lahadi domin zaɓen ‘yan majalisar dokokin ƙasar, wanda tuni aka yi hasashen sakamakonsa, amma kuma yawan ƙauracewa zaɓen ya zama wani abin damuwa. Kimanin masu kada ƙuri'a miliyan 8 ne za su zaɓi ‘yan takara 470 da ke takarar kujeru 470 a majalisar dokokin ƙasar. Abin da a bisa haƙiƙa ne ya fi tasiri da jan hankali shi ne adadin ‘yan Cuban da suka ƙi zaɓe. ‘Yan adawa sun yi kira ga ‘yan Cuba da su ƙauracewa zaɓen, inda ma wani shafin Twitter na ‘yan adawa ya kira zaɓen shirme.
Sai da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Bye.
lokacin an shakata da wannan wakar to yanzu kuma lokaci ne da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba
Zauren matasa barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA dake tabbawan dake cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da wasu shiga satar mutane kamar a makon jiya shirin zauren matasa na BOA ya sauka garin Nima dake yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra Wakilin Muridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su kan kalubalen da ke fuskantar su a yankin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Ga kuma harkokin kasuwanci na shekaru aro-aro a yankin. Matashi Fuad Yusuf a makon da ya gabata ya ji hankali ne kan muhimmancin kaucewa duk wani bambanci don kawo ci gaba mai ma'ana ga Nima. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Bambancin kabila da ta siyasa kowane bangare ne MPP ne NDC ne a duba kwararre mutumin Nima wanda aka san an bisa cibiyar shi a Nima an san gidan shi an san gidan kakan shi in ya juya mana baya an ba shi tarin kakan shi ya dawo ya gyara assalamu alaikum
ni sunana Samiru Ahmed kuma farin gaskiya basu magana maganar brother ne inga gaskiya magana nin da yake damu cikin Nima yau akwai mutane da wa cikin Nima da ba mu san su ba amma suna control abinda mu ya kamata mu control inda dai kaga mishi ya ta sha da kulori ya wuce inda yake yau brother munga ba don su suka bude ku giye ne zama kama an samu aiki ma an ba wadan su cikin Nima ga ba domin Allah wai bude aiki cikin Nima ga hanwa boys aka ba wadan su aiki aka yi kaga yau mi suna cikin Nima ne ya samu kudin shi amma sai bude aiki wani wuri sai sa wadan su wurin nan yace shi bai da mutumin Nima zo wurin nan don a ga me shi zo ya ba ta mai aikin shi kuma dukan nan wrong ne wallahi ya kamata mu duba da kyau sana kuma biyu ko muna nan ganga aka yi ne aka gyara street tun a sunan shi kawo kudi aka bi cikin Newtown aka biya haka zo haka zo kai sadin malata ba zo gyara cikin Nima ba all because of what as a politician woni mo strong old NDC ne yana muka ji kenan o don muna expect kamar me an kara azu an ba mu gan komai ba sa muna so addu'a muna cikin wannan kuma because yo muna nan ganga brother muga brother MPP ni ina I MPP ni NDC ni ko haka ba amma wallahi mu duka guda muna son junan mu batu siyasa da banni da me ko haka na ba shani brother ai an zo ai komai da komai a kare amma still muna tare da junan mu wallahi tallahi isafa ta duba wannan ba ai magace wannan kuma
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Wolangulu, nina leader concerning Nima Citizens Foundation. At the same time, concerning Nima youth and opinion leaders. Nina tamal gamomu na gabatun development. Muna need development a lot. Ngaduba chikin Nima baka gani personal development zela kaki gani. Gida jenga da kaki ganduka. Individuals ki IQs. Ba muga wani development chikin Nima. Say the heart of Nima ba. Do munji assembly ya wani school daga tech 7. Assembly ya school daga ya renovate school daga kanda. Amma chikin Nima da kanshi. Ba muga wani development ba. Sisa ina the very important. Aduba wuri na da sarakemu. Azauna. Aya shifidama authorities. Here in development, they come out and we need chicken Nima. Come on, just keep it in park. Park Nana, the cut short, 3 years kida. And in the UK, Arianzu, it's a very important development they come out here. The day Tanya Yaramu. from social vices. Yaran diwa ira kwai irin wannan facilities ina ba remind this na zo reform school ina wurin nan amma babu kamar yanzu da wurin nan ke kulle wadanda ke buga ba duka suna zuwa outside abinda da shi outside one time dai ku mu gida wurin yayin shi bai tanyan mu sannan street na ake fadinga is a very important development market ba mu da market yau nima ya haife madina nima ya haife zangonne diwa amma suna da standard market har yanzu nima bai da standard market ka duba nan ganga godi wani lokaci ya tashi aka ce za a yi shiru wanga ya ce ka san shi ne wanga ya ce kaza ga duba shi market sosai kuma the same thing I don't see why baya aje kafa kasa a zone of fame da sarakai da whoever matters ayi aba nima standard market domin with standard market ya is muna abubuwa diwa even on the street now iri ya zuwa kan street matan nan da abubuwa ba mu da standard station sofo station da ke wurin bus 13 shi ake dabara shi ne congest suka station duka zama kan street sai there are very very young matan manyan mu su zauna su draw map iri abinda ya kamata can kamar tech savvy kanda ba pressure wurin kuma an kace inda revenue ke fitowa sosai ina fitowa ne cikin the center of Nima amma kaga kamar wani ba jaye wurin an jaye wurin amma nan gaba kanda Nima class of school CECC shi na ka da renovate wani lokaci ma ya nemu da ke America su ma suka move aka yi wannan first library da ke wuri yan wayemu da ke America ya nemu su suka contribute wannan yanzu mu kaman concern mun tashi ne aka amara mu da baya mun yi mu mu push ayi muna what Nima ke need kuma don karon ga kuma ma assembly maybe yana yin abin shi amma assembly kula da batun lafiya mutane which is kagan cikin Nima mutane wai sun yi bangida amma sai su link shi cikin gota ruwan bangidan na bin cikin gota in muka move aka kai ma assembly kaji shiru amma in matasa suka tashi suka ce da su je su kulle wurin an samu a ce musu mesa this is part of idan ba lafiya ba tama development ya work ba idan na ga takeice maganan da nake da shi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yankurni ne Alhaji Mustafa Sawawa PR on concern and opinion leaders ina mini maganganun da muka zo yau mu yi da waran sabubuwa ina mini mutane mu da yawa su yi amma abin da nake bidan call attention mu duka ina mini kaman aka ce zango ba zangon da ya kai Nima yanzu aka cikin gana duka ba mu ni farkon zango ba an yi zangon nai amma yau mu ni cibiyan zango duka cikin gana kuma muna da abubuwa da yawa da ke gwadawa kaman ya kamata yau garin mu yafi haka misali mu doke shi kaman yau shugaban kasa ina mini cikin Nima yake ina mini mataimakin shugaban kasa kuma cikin Nima yake sannan a Jubilee House kuma cikin Nima yake muna close to airport sannan broadcasting gana duka cikin Nima yake amma wannan duka ina mini kaman siyasa ya sa yanzu hakan ga abubuwa da wanda muke yi mu da kanmu da muke zama cikin Nima akwai dai kaman challenge tsakanin mu domin abin da sa nace challenges na tsakanin mu batun party ya sa abubuwa mutun na abin kirki wani ya gani domin party shi ce kaman abin da yake ba abin kirki bane
mu dakata anan matasa makun gobe Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya a madadin wakilin mu Ridwan Muktar Abbas da matasan na Nima a kasar Ghana da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
assalamu alaikum
Agaida Nasiru Adamu Elika ya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
fara sharhin jaridar ne da jaridar Dizdai daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizdai na cewa fadar shugaban kasa ta musanta rahotannin da ake bazawa cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai da niyyar mika mulki ga zababben shugaban kasa mai jiran gado Asuwaju Bola Ahmed Tinubu wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa ta hannun mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu na cewa babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake bazawa cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na kokantar mika mulki ga Asuwaju Bola Ahmed Tinubu izitini ma fadar shugaban kasa ta kafa wani kwamiti da zai tattauna da mika mulki ga zababbiyar gwamnati ita kuwa jaridar Ledashe na cewa tsohon mataimakin shugaban mulkin sojan Najeriya Lieutenant General Oladipo Diya ya rasu jaridar Ledashe ta bayyana cewa Oladipo Diya ya kasance mataimakin shugaban gwamnatin mulkin soja na General Sani Abacha wanda kuma a lokacin da suke kan karaga ne aka zarge shi da yiwa kasa zagon kasa da kuma yunkurin kifar da gwamnatin General Sani Abacha har ta kai ga an yanke musu hukuncin kisa sai dai kuma mutuwar General Sani Abacha kwatsam shine ya kawo karshen zartar da wancan hukunci tuni da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aike da ta'aziyarsa ga iyalai da kuma na kusa da General Oladipo Diya wanda har ila yau ya kasance tsohon gwamnatin mulkin soja a jihar Ogun sai kuma jaridar The Punch ta mai da hankali ne don ganin da rikicin cikin gida da ya kunno kai a jam'iyyar PDP bayan da jam'iyyar ta bada sanarwar dakatar da wasu jigajigan ƴanta da suka hada da tsohon gwamnatin jihar Katsina Barista Shehu Shema da kuma tsohon shugaban majalisar dattijan Najeriya Anyun Faris Anyun da kuma bada umarnin gudanar da bincike a gaban kwamitin ladabtawa na jam'iyyar akan gwamnatin jihar Benue Samuel Otun ya zaka ƴaƴan jam'iyyar PDP a mazaban shugaban jam'iyyar ta PDP a gaban hukumar Boko kuma bada umarnin dakatar da shugaban jam'iyyar na PDP na kasa baki da Sanata Oyoche Ayu daga jam'iyyar bisa zargin da suke masa da yiwa jam'iyyar ta PDP zagon kasa sai kuma jaridar The Nation ta bayyana cewa yanzu haka dai kungiyar kwadugo ta kasa wato NRC ta bada umarni na fara wani yajin aiki a makon nan da za mu shiga domin nuna fushinta game da gazawar gwamnatin babban bankin kasa na samar da kudade ga yan Najeriya domin gudanar da hada-hada na yau da kullum da alƙawarin da yayi na samar da sabbin kuɗi wata sanarwa da ta fito daga shugaban kungiyar kwadugon Najeriya Comrade Joy Ajero ta bayyana cewa kungiyar kwadugon ta ci gaba da bayyana fushinta don gane da karancin kuɗi da karancin man fetur da kuma karin kuɗin wutar lantarki da gwamnatin ta yi lamarin da kungiyar kwadugon ta ce ya ci gaba da jefa yan Najeriya cikin wani hali na kakani kai karshen shirin jirgin kenan ta lafiya
akai da baban gidan jibrin yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku darussan azumi
sunana Malam Ibrahim daga kuma su Ghana masallacin Malam ya Musa to mun gode ma Allah da wannan shekara Allah ya kawo mu to masha Allah an fara azumi lafiya kuma mun gode ma Allah azumi dai ni faidan da naji shi a cikin jikina saboda gaskiya an kai azumi kana jin nishadi kuma kana jin garkuwan jikinka kaman ya karu ne kana jin saki a jikinka indai kana azumi sakaninka da Allah fi sabilillah zaka ji kaman ya kara ma Allah lafiya abubuwa da kake jin shi na ba daidai ba a jikinka zaka ga ya sake especially ma balle ka amfani da dabino wurin bude baki da ruwan zafi ko ci wallahi alhamdulillah mu da abdu muna gode ma Allah fare yana kara mu lafiya mu sakiya inda haka ma zai tafi da kullum mun gode amma har yanzu ma alhamdulillah azumi akwai fa'ida ciki kware fushi ibada da imani wallahi yana saki ka kware don zaka ji kaman ibadan nan kai karan kanka kana kara ma yana kara ma kwarjini da himma kana kaman barkai kaman ka kara ma fiye da da kaman kai sake kana kaman kai an wuce an barka shi yasa yana barkai ma kana kara kwazuwa kai wannan din insha Allah
musamman kuma shi Ghana wurin ibada ni abinda zan ce wurin ibada musamman sallan tarawih Allahu akbar abu ne da yake daga shekara sai shekara shi yasa in yazo muna sacrifice ne mu yi shi saboda wannan wata in ya wuce to ce yawancin rai ni abinda zan ce kenan Allah ya saka da alheri
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne Ibrahim Muntari Ali gaskiya azumi wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi azumi kuma azumi akwai albarka akwai rahama sannan akwai gafara a ciki sannan kuma abu ne wanda yake in yana zuwa ana marmarin shi in zai tafi kuma ana kewaye shi shi yasa azumi abu ne akwai alheri mai dindin yawa a ciki saboda alherin shi Allah ya ce azumi shi nashi ne
to madalla Allah karba mana da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takaice
mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta samu tarba daga yara ƴan makaranta masu rawa da makada yayin da ta isa kasar Ghana jiya Lahadi dan fara ziyarar mako guda a Afirka da nufin fadar dangantakar Amurka yayin da ake gasa kan makomar nahiyar a duniya Harris ta ce muna sa ran wannan ziyara za ta kara jaddada wannan dadaddiya kuma muhimmiyar dangantaka da kawance tsakanin mutanen Amurka da waɗanda ke zaune a wannan nahiyar Iran ta yi Allah wadai da harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan dakarunta da ke da alaka da Iran a Siriya wanda rahotanni suka ce sun kashe mutane 19 wanda Amurka ta ce ta kai harin ne bayan wani mummunan hari da jirage marasa matuka suka kai kan dakarun Amurka da yammacin ranar Asabar ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da sojojin Amurka suka kai kan fararen hula a yankin Da'ir al-Zur da ke gabashin kasar Siriya kasar Turkmenistan mai arzikin iskar gas ta gudanar da zaben yan majalisar dokoki na farko a jiya Lahadi tambayan da yan gidan da ke mulkin kasar suka dada matsi wannan kasa ta yankin tsakiyar Asia gam wadda ba ta lamunta da adawar siyasa ko yancin yan jarida a rufe rumfunan zabe da karfe 7 na yamma a cewar hukumar zabe inda aka kiyasta yawan jama'ar da suka fito kada kuri'a ya kai kashi 91.12 cikin 100 na kusan masu jefa kuri'a miliyan 3.5 kasar Honduras ta kulla hurdar diplomasiya da kasar Sin a jiya Lahadi bayan da ta katse hurdar da ke tsakaninta da kasar Taiwan wadda ke dada zama saniyar ware kuma yanzu kasashe 13 ne kawai suka amince da kasar Ministocin harkokin wajen Sin da Honduras sun rattaba hannu kan wata sanarwa haɗin gwiwa a birnin Beijing matakin da ma'aikatar harkokin wajen Sin ta yaba da cewa zaɓi ne mai kyau.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asari za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin. Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alheri. Wassalamu.